Shugaban sabuwar hadakar kungiyar kristocin arewacin Nigeria da ake kira CNNC a turance kuma a takaice Farfesa Adamu Baiki ya ce an hada sabuwar kungiyar ne da nufin ganin an hada kawunan dukkanin kristocin arewacin Nigeria don magana da murya daya. Farfesa Baiki wanda ke jawabi a wurin taron kaddamar da sabuwar hadakar kungiyar kristocin arewacin Nigeria ya jawo hankalin mabiya.
Wannan hadakar kungiya da zamu kafa a yau ba a yi ta saboda tsokanan fada ba, ba a yi ta saboda neman wani alfarma ba, amma mun yi ta saboda hada kai da kuma kare mutuncinmu. Muna begen cewa daga yau za mu yi magana a wannan jiha da murya daya saboda tsintsiya madalla.
Tsohon shugaban mulkin soja na Nigeria Janar Yakubu Gawan mai ritaya shi ne ya shugabanci wannan taro.
My prayer is that let there be church unity in the respective churches and organizations or denominations, and then let there be unity in this new congress, and it is only through your prayers for church unity that famine this thing can become a reality.
Tsohon shugaban kasa Yakubu Gawan ya ce fata na shine samun hadan kai tsakanin cococi da kuma kungiyoyi ko kuma dariku daban-daban na kristoci a arewacin Nigeria da kuma ita wannan sabuwar kungiya ta kristocin arewa, domin kuwa da addu'o'in ku na hadin kai a cococi ne kawai za a samu nasarar abin da aka tasa a gaba. To kome ra'ayoyin mabiya addinin Kristan da suka fito daga jihohi daban-daban na arewacin Nigeria da suka halarci wannan taro?
Sunana Ila Amadu da Kaduna State. Gaskiya ina mai farin ciki da kafa wannan haɗin kai a wannan Kristan da ke a Nigeria, domin wannan zai iya kawo mana ci gaba da kuma fahimtar juna. Ya kamata a riƙa zaman lahiya da juna da kuma 'yan uwanan mu waɗanda suke makwabtanmu.
Hai, Matthew Ibrahim. Abinda ra'ayina nan wannan taron hada shi ne zai kawo mana ci gaba a kasarmu baki daya.
Ina mai suna Aminu Kwale daga jihar Gombe. Mu bada goyon bayan ga wannan ya zama matsunsiya daya madaurin ki daya.
Ni daga karamar hukumar das ne, sunana kuma Ayuba Umar Yalwa a Bauchi ta Kudu. Wannan kungiya gaskiya tana da muhimmanci sosai na wajen haɗin kan kristoci na arewa, saboda ci gabanta zaman lafiyan arewa, ci gaban kuma arewa.
Sunana Reverend Joseph Hayab, ni ne mai watsa labarai na kungiyar kristoci reshen arewacin Najeriya. Taruwa ne na krista arewa, wato wanda sun hadu domin su hada kansu, domin akwai wani abu da ya taso su ba wa juna shawara, su karfafa juna domin a yi shi da kyau. Mu kungiyar kristoci damu mun zama uwa ne a gare su, su membobi ne na cococi namu, kuma mun yadda da wannan abu, muna goyon bayan su, muna roƙon Allah su yi amfani da shi don su tara da matasa su yi girma su amfana da rayuwa.
Taron kaddamar da sabuwar hadakar kungiyar kristocin arewacin Nigeria dai ya samu halartar manya-manyan 'yan kasa da suka fito daga arewacin Nigeria, ciki har da shugaban majalisar wakilan tarayyar Nigeria Yakubu Dogara da tsohon ministan tsaro Lieutenant General TY Danjuma mai ritaya da sauran manya-manyan 'yan arewacin Nigeria mabiya. Isa Lawalikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.